Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare na ranar Litini 30 ga watan Yuli shekarar 2018 akan mitoci 1925 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da Hausa dan mai soro, muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu da wannan lokacin. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto akan ganawar da daraktan muryar Amurka Amanda Bennett ta yi da ɗaliban makarantar horar da ayyukan jarida na jami'ar Bays, kana kuma ta ziyarci gidan talabijin Channels. Bayan haka za mu ba ku dama ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin ya kuke ganin matakan da ake ɗauka na shawo kan tashe-tashen haƙƙula a Najeriya? Kamar kullum lambar mu ce 202-205-6555, sai a ƙara alamar tarawa da ɗaya kana a jero lambobin. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a ƙasar Mali sun ce fiye da rumfunan zaɓe 700 ba su samu damar gudanar da zaɓe ba a zaɓen shugaban ƙasa na ranar Lahadi saboda fargaban kai hari da tashe-tashen hankula. Ma'aikanta a yau Litinin sun ce an soma ƙirga ƙuri'un da aka kaɗa, amma ba a kaɗa ƙuri'u a cibiyoyin zaɓe 716 ba, wanda ke wakiltar kaso 3 cikin 100 na jimillar cibiyoyin zaɓen ƙasar, sabili da tashe-tashen hankula sun sanya rufe wuraren zaɓen. Yankunan arewa da tsakiyar ƙasar tashin hankalin ya shafa, kuma su ne yankunan da dama can suke fama da rikice-rikicen addini da ɓangaranci. Rahotannin da aka samu kan tashe-tashen hankulan sun kunshi na lakaɗawa jami'an zaɓe duka da ƙona akwatunan zaɓe da kuma hana wakilan zaɓe shiga cibiyoyin zaɓe don 'yan bindiga ke yi. 'Yan ƙasar Zimbabwe sun kaɗa ƙuri'unsu a yau Litinin a zaɓen da yawa ke fatan zai juya akalar ƙasar daga taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin ƙima a idon duniya bayan shekaru 38 na mulkin mallaka da shugaba Robert Mugabe ya yi. Masu sa ido kan lamarin a babban birnin ƙasar wato Harare sun rawaito cewa ba a samu wani gagarumin tashin hankali ba gabanin ƙarshen kaɗa ƙuri'ar a yammacin yau. Elmer Brock, wanda shi ne shugaban masu sa ido a zaɓen na ƙungiyar tarayyar Turai, ya ce a wasu ɓangarorin ƙasar zaɓen ya tafi a kan tsari, inda a wasu kuma ya kasance a taɓarɓare. Muryar Amurka ta kai ziyara waɗansu daga cikin cibiyoyin zaɓe a babban birnin ƙasar gabanin kammalawa, kuma ta bayyana cewa mutane da dama sun fito zaɓen da ya kai kimanin kashi 85 zuwa 92 a cikin 100 na waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'a, inda kuma ma'aikatan zaɓe da na jam'iyyun siyasa suka ce ba su samu wata tangarɗa ba sam. A ranar Litinin ɗin dai hukumar zaben ƙasar ta bayyana cewa ta miƙa sunan wasu masu zawarcin kujerar shugaban ƙasa biyu ga hukumar 'yan sanda a kan laifin yin kamfen fiye da lokacin da gwamnati ta ba su, wato ranar Asabar. Duk da cewa ba ta bayyana sunansu ba, waɗanda suka fi masoya guda biyu sun bayar da sanarwa a ranar jiya, wato Lahadi. Wannan zaben dai kamar dai kawai ana fafatawa ne tsakanin shugaba Emmerson Mnangagwa da ya maye gurbin Robert Mugabe da kuma shugaban adawar su Nelson Chamisa. Labarin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a yau Litinin cewa ba lallai bane Trump ya amince ya amsa tambayoyi daga mai ba da shawara na musamman Robert Mueller akan katsalandan ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016, da kuma ko shugaban ƙasar ya hana doka ta yi aikinta ta wajen ƙoƙarin hana ci gaba da binciken. Abubuwa duk ba sa goyon bayanmu, amma ba zan yi mamaki ba domin yana son ya yi, a cewar lauyan Trump Rudy Giuliani, a wata tattaunawa da aka yi da shi a gidan talabijin na CNN. Giuliani ya ƙara da cewa idan har Trump ya amince da zaman tattaunawar, to zai amince ne da amsa tambayoyi kan ko campaign ɗin shi ya haɗa baki da Rasha domin su taimaka masa wajen samun nasara ne kaɗai, ba wai akan ko ta wargaza zaben ba. Trump dai ya yi watanni yana jaddada cewa babu abin da ya haɗa Rasha da yaƙin neman zaben shi, kuma baya ƙoƙarin hana gudanar da binciken Mueller a matsayinsa na shugaban ƙasa. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi barazanar dakatar da dukkan al'amuran gwamnati don majalisa ba ta amince da gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico ba domin daƙile shigowar baƙin haure. Shugaban na Amurka ya yi ikirarin cewa 'yan jam'iyyar Democrat dole su ba shi goyon baya kan tsaron iyaka, wanda a ciki har da ginin katanga da waɗansu tsauraran canje-canje kan harkokin shige da ficen ƙasar. Amma saboda majalisar na da ƙarancin 'yan jam'iyyar shi Trump ɗin ta Republican, wacce kuma yawancinsu 'yan Democrat ne, sun ki kuma amincewa da ƙudurin Trump ɗin na yin sauyi kan harkokin shige da fice sau biyu a makonnin baya-bayan nan. Barazanar tsayar da harkokin gwamnatin da Trump ya yi na zuwa ne a daidai lokacin da izinin kashe kuɗi yake gab da ƙarewa a ƙarshen watan Satumba. Hakan kuma na zuwa ne makonni biyar kafin zaben 'yan majalisar dattijai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu baku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan yadda kuke ganin matakan da ake ɗauka akan shawo tashe-tashen hankula a Najeriya. Bari mu fara da ziyarar da shugaban wannan gidan rediyon muryar Amurka take yi a Najeriya da ake kira Amanda Barnett, inda ziyarar ta takaita a sashen horar da ayyukan jarida a jami'ar Bays Kano, kuma ta tattauna da shugabannin gidan talabijin Channels a Abuja. Nasiru Adamu Elikaya na tare da ita a wannan ziyarar, inda kuma ya shirya mana wannan rahoto.
I'm glad to be here to see all you students of mass communication and journalism.
Nazo nan ne don in gana da ku dalibai a sashin ilimin jarida, don ƙara muku ƙwarin gwiwar sanin aiki da ɗabi'ar tantance labari don yaɗa bayani na haƙiƙa. In ji shugabar muryar Amurka Amanda Barnett a jami'a mai zaman kanta Abuja Bays.
Voice of America over the coming years is we're going to be looking for more young people like you to come and help us develop programming and over 60 countries. We're not sure how many countries we operate in, but 60 we know of for sure. 45 different languages.
Amanda Barnett ta ce muryar Amurka na da shirin aiki da matasa wajen samun musu damar zama ma'aikatan yaɗa labaru, kuma ta ce tana aiki a ƙasashe fiye da 60 da harsuna 45 a faɗin duniya. Kazalika Barnett ta ce cikin mutum miliyan 68 da ke sauraron muryar Amurka a duniya, miliyan 20 na sauraron sashin Hausa ne. Ziyarar ta Amanda da shugaban sashin Afirka Negusi Mingesha da editan sashin Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ta ƙarfafa gwiwar ɗaliban da nazanta da su, waɗanda a da wasunsu ba sa sauraron rediyo. Ga Shehu Usman da ke kan gaba waɗanda suka samu sauyin tunani kan lamuran rediyo.
Mun yi murna kuma mun gode, kuma za mu buƙaci irin wannan suke zuwa mana saboda mu ƙara samun wasu abubuwa akan abubuwan da muke gudanarwa.
A wani lokacin ɗalibai kusan suna ganin aikin jarida wani abu ne mai ban mamaki ko kuma wani abu ne na burga. Daga wannan ziyara ya ka ɗauki aikin jarida?
Gaskiya a yadda mutane suka ɗauke shi ba haka yake ba. Aikin jarida abu ne mai daɗi, mai kyau, kuma ni shi nake tunanin zan yi a gaba in Allah yarda bayan na gama na makarantar. So ni a wajena gaskiya abu ne mai muhimmanci da kuma abu ne mai ma'ana.
Ita ma Walida Dambazau ta ce za ta shiga sahun masu sauraron rediyo da kallon labarun talabijin.
Ina iya bakin kokari na in dinka jin labarai daga radio, daga TV ko daga newspaper.
Me zaki ce wa sashin Hausa na muryar Amurka, me kike so ta yi wa wannan jami'a ko wannan sashi na 'yan jarida?
Ina so su ci gaba da yaɗa labarai saboda sauran ƙasashe da inda ake jin labaran da kuma inda ba sa ji kowa ya ji, domin a san me yake faruwa a duniya. Sannan kuma ina so su iya bakin kokarinsu saboda gwamnatin ta san abin da yake faruwa, saboda na tabbata akwai wani wuri da gwamnati bata ma san da shi ba. So ina so su gaya musu domin su taimaki jama'a wanda suke shan wahala, wanda inda 'yan Boko Haram ɗin nan suke damun mutane, da kuma inda suke shan wahala abinci, ba su da ruwa da sauran dai abubuwa.
Tawagar Amanda Bennett ta ziyarci gidan talabijin na Channels don karfafa hulɗar sanya shirye-shiryen talabijin na muryar Amurka a tashar.
The Northern Network Channels Hausa, which we're rolling out gradually.
Shugaban tashar John Momo ya nuna farin ciki, inda ya ce tashar sa na shirin shiga jihohi bakwai na Arewa don mai da hankali ga shirye-shirye a harshen Hausa, inda tuni ma aka riga aka kafa tashoshi uku a yankin Arewa. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kinyara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yanyara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta.
To, ba dalla a gaida Nasura Adamu Alhikaya. Wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 4 ne da minti 40 na rana a nan Washington. Lokaci ya kai da ya kamata mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko shin ya kuke ganin matakan da ake ɗauka na shawo kan tashe-tashen hankula a Najeriya. Kamar kullum, lambar da za a kira mu shi ita ce wato 202-205-6555. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-6555.
To, ba da lajin mun samu wata kira daga Bauchi. Waye a Bauchi?
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka.
Amma alaikum salam.
Ya magana Sama'ila Yusuf kafin ma da karamar hukumar Ganjuwa jihar Bauchi.
To, Malam Sama'ila, muna saurin ka.
To, alhamdulillahi, kuna magana akan harkan tsaro ne ko?
Eh.
Alhamdulillahi, abinda shugaban kasa Muhammadu Buhari a jihar Zamfara a don ayaba masa ne har ga Allah. Don Najeriya tana cikin wani yanayi ne, muna kuma buƙatar 'yan Najeriya su taya mu da addu'a har ga Allah abubuwan da yake faruwa a jihar Zamfara. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, amma tunda shugaban Muhammadu Buhari ne shugaba ne wanda yake da kula akan harkar rayukan jama'a da dukiyarsu, alhamdulillahi mun ji abubuwan da ya yi Ubangiji, kuma Allah ya
mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Kaduna. Waye a Kaduna?
Kuna magana da Shagori Sabo daga karamar hukumar Lere gidan Kaji.
To, Malam Shagori, muna jinka.
Gaskiya ana kokari, amma ya kamata a dada kwazo sosai domin sai an kashe mutane da yawa sannan daga bisani a zo a kai, domin gaskiya tsoron ana dan jan baya kafin. Da zara abu ya faru, da Allah ya rika yin kokari a sauri-sauri ne domin a kai sojoji a wannan wurin. Amma an riga an samu mutane sun riga sun sha wahala sosai, sannan daga baya a zo a kai sojoji. To, kaga akan riga an galabaita sosai. Kamar hanyar Kaduna din nan ta Binnin Gwari, domin ana ta sace mutane da yawa a wannan wuri. Wannan ma ya kamata a ɗauki mataki sosai a wannan wuri.
To, mun gode. Bari mu je Abuja. Waye a Birnin Tarayya?
Assalamu alaikum.
Amma wa alaikum salam wa rahmatullah.
sunana Musa Gekereri, muka rama hukumar Sumaila daga Abuja.
Tare Musa, muna sauraren ka.
To alhamdulillah, matakin da gwamnatin tarayya take na maganan inganta tsaro a kasar nan, babu abin da zamu yi wa wannan gwamnati sai dai fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya yi musu jagora, domin hakikanin gaskiya mu al'umman Najeriya mun gane cewar a inda muka baro baya, in aka yi la'akari da halin da ake ciki a yanzu, yanayin tsaron wanda ya canza a yanzu, mun gane cewar akwai siyasa a ciki. Don haka muna yi wa shugaban ƙasar mu fatan alkhairi, Ubangiji Allah ya bashi nasara akan dukkan wani wanda yake yunkurin tada zaune tsaye a ƙasar nan. Ku tashi lafiya.
Yawwa, to mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu kaɗa zuwa Kaduna. Salamu alaikum.
Babe, wa alaikum salam. Babe, kuma barka da Litinin.
Yawwa, Alai Murtala.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa, Kaduna, tarayyar Najeriya.
To duniya na sauraron ka.
To gaskiya ne ba zai koma ki da abin da muke so mu tabbatar mana duniya shine cewa lalle da alama muna gana dan samun cigaba a harkar tsaro, musamman idan ka duba canje-canjen ayyukan da aka yi ma manyan jami'an sojoji haka. To kaga haka yana cewa ana ƙara samun canji. Kuma abin da nake ƙara kira shine cewa kullum in dai fa shugaban ƙasa da su ma'aikatan shi da sauran al'umman gwamnati da suke bayi shawara majalisar zattarwa nashi, in suka gafa diddogin da ake ce in cewa shawarar da muke bada kullum shine a kafa dokan ta baci state of emergency, in Allah ya da za a ƙara samun nasara harkar tsaro, da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je birnin Yamai na jamhuriyar Niger. Wani ne a Yamai?
Sunana ɗaya ba Yakubu. Ni nawa nawa gani gaskiya shi harkar nan ta tsaro, ni na hisa in je an ka sanga inda waɗannan ƙyan ta'adda suke. To in za a kai musu hari a bar haɗi a ce, amma a ce za a kai mutane hari kuma a haɗi tun ba ta yi ba, ai mutane ɗin sun gaje sai su koye ko.
To ai malam Daibu, ai an fi son kada su yin in sun ji kaga sai su guji su bar wurin kenan.
Eh mana, amma tun ba kai soji ake yi ana ne a kai soji ga wuri. Waɗannan mutane kamata ya yi mu a riƙa shamata su ana hala ɗinsu ko, amma ba sai ya su sun ji wannan labarin, ai su ma suna sauraron rediyo, kawar kawar sauraron rediyo.
Gaskiya ne. To mun gode malam Daibu.
Kuma hukunci dan Allah. Yaushe na a ce wanda ya ta kashe mutane a ce a yanke mai shekara uku haba jama'a? Hukunci nawa ba a yi na gaskiya, kuma inda ana hukunci na kisa, duk wanda ya kashe wani a kashe shi, wallahi da abin ya rago.
To mun gode ƙwarai da gaske malam Dayibu. Bari mu je jihar Nasarawa. Waye a Nasarawa?
Assalamu alaikum, mai magana Bala Yakubu.
To Alhaji Bala, muna sauraron ka.
Agahuwa daga nan jihar Nasarawa.
To bismillah. Malam Bala Yakubu. To mun rashe lambar Malam Bala Yakubu. Kamar yadda muka riga muka gaya muku, za ku kira ne ku ba mu ra'ayoyinku akan irin matakan da ake ɗauka don magance tashi-tashin hankula a Najeriya. Bari mu koma jihar Kaduna. Waye a Kaduna?
Sunana Ibrahim Alarama, daga cikin Kaduna.
To Alarama, muna sauraron ka.
To gaskiya matakan da ake ɗauka suna da kyau sosai, sai dai za mu iya cewa ana ɗan jinkiri a kai. Shi harkar tsaro, kamar da aka ɗan yi bayani da zuwa, abu ne wanda sai ya faru ya kamata a ce an ɗauki matakai ba. Muna da jami'an tsaro kala-kala, akwai masu farin kaya, akwai masu kwarmato bayanai. To ya kamata su ma su yi aiki a duk jihohin da aka san ana da matsala na tsaro, ya kasance an ɗauki mataki kafin abin ya faru a san da za a yi a magance shi. In ko har ya faru, to fa kada a yi gaggawar cire jami'an tsaro a gurin nan, a tabbatar da suna gurin, suna kuma aikin da ya kamata. Kuma gwamnati muna mata fatan alkhairi, masu mata makar kashiya wajen ganin cewa an ja mata na kasu, Allah ya mana maganin su.
Amin suma, amin. Mun gode. Bari mu je jihar Filato. Wani ne a Filato?
Suleiman ne daga karamar hukumar Shandam.
To malam Suleiman, muna sauraron ka.
Yawwa, wanda aka fi sani da Sula Kura.
To bismillah Kura.
Yawwa, game da harkar tsaron nan, gaskiya shugaban ƙasar mu yana kokari, iya bakin kokari.
Masha
Allah. Kuma muna masa addu'a da fatan alheri, Ubangiji Allah ya dora shi akan makiya nasa son ƙasar mu ta zauna lafiya. Ubangiji Allah ya daɗa tarwatsa su, Allah ya ba mu ikon gamawa da su.
To mun gode ƙwarai da gaske malam Suleiman Kura daga. Amin. Mun gode malam Sule Kura daga Plateau. Da waɗanne kuma muka kawo ƙarshen kira, mun gode ma waɗanda suka kira mu duka. To yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a tarbi wannan shiri.
Wasanni a takaice.
Tawagar Najeriya ta sami lashe lambobin yabo har 105 a wasanni daban-daban har 19 a gasar wasannin matasa ta uku ta nahiyar Afirka da aka kammala kwanan nan a kasar Algeria. ‘Yan Najeriya sun lashe lambobin zinari 29 da azurfa 33 da kuma tagulla 43 inda suka sami shiga a jerin mafifitan kasashe biyar da suka fi yawan lashe lambobi a gasar. Gasar ɗaukar nauyi ita ce ta fi baiwa ‘yan Najeriya lambobi mafi yawa, inda ta lashe lambobin zinari 12 ta kuma kasance ƙasa mafi lashe lambobi a fagen wasan kokawa da lambobi 19. Sauran wasannin da Najeriya ta sami lambobi sun hada da guje-guje da tsalle-tsalle da tseren kwale-kwale da badminton da kuma dambe. Tuni da ministan wasannin kasar Solomon Dalon ya yi jinjina ta musamman ga 'yan wasan waɗanda ya ce sun daga tutar kasar a wajen gasar. A wani labarin kuma, hukumar kwallon kasar Najeriya ta samar da bagiren aikin horarwa ga tsohon mai tsaron gida na Super Eagles Carl Ikeme wanda ya yi murabus kwanan nan. Ikeme ɗan shekaru 32 ya bayyana yin murabus na tilas daga wasan kwallon kafa bayan da ya fama da cutar sankara. Rahotanni sun ce hukumar ta NFF ta kuduri aniyar ɗaukar nauyin karɓar horo na Ikeme kamin ya soma aiki a cikin ayarin masu horar da 'yan wasan ƙasar a ƙarƙashin shugabancin Garnet Rowe. Kasar Kamaru ta tabbatar da cewa tana nan tana tattaunawa da tsohon mai horar da 'yan wasan kasar Ingila Sven Goran Eriksson domin ya kasance sabon kocin kasar. Eriksson ɗan kasar Sweden mai shekaru 70 ya tattauna da jami'an hukumar kwallon kasar ta Kamaru a makon da ya gabata a birnin Yaounde, inda kuma tattaunawar ta yi armashi tare da alamun kai ƙarshe da shi akan maye gurbin Hugo Bros wanda ya ajiye aikin. Tsohon kocin na Ingila da ya kai ta a matakin kwata final na gasar cin kofin duniya har sau biyu tsakanin shekara ta 2001 zuwa 2006 baya cikin jerin sunaye 77 da aka bayyana cewa suna takarar mukamin a watan Afrilun da ya gabata. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid ta ƙasar Spain ta kaddamar da sabon zawarcin ɗan wasan tsakiya na Chelsea Willian. A can baya dai zakarun na nahiyar Turai sun yi yunkurin sayan Eden Hazard daga Chelsea ɗin domin cike gibin da Cristiano Ronaldo ya bari. To sai dai kuma a yanzu sun karkata ga Willian wanda Barcelona ma take bukata a zaman sashi na yunkurin samun mai tsaron gidan Chelsea din Thibaut Courtois, kuma a shirye take da ta zuba zunzurutun kuɗi har fan miliyan 100 akan 'yan wasan biyu a kokarinta na karfafa kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin taron da masu ruwa da tsaki a harkokin addini suka yi a nan birnin Washington DC da ke Amurka, sun tattauna ne akan sauya akalar kuntatawar da ta shafi 'yancin addinai don samun girmama juna da 'yancin walwalar addini, wanda kuma ƙasar Iran aka kalla don buga misali. A wata ganawar tambayoyi da aka yi da jakadan Amurka kan al'amuran 'yancin addinan ƙasa da ƙasa, Sam Brownback ya ce Iran na ɗaya daga cikin ƙasar da suka fi tsanantawa mutane akan walwalar yin addini a duniya.
If you're anything but a Shia Muslim in that country, you do not have religious freedom.
Idan kai ba ɗan Shia bane a wannan ƙasar, baka da 'yancin addini. In kai ɗan Sunni ne ko addinin Bahai ko kai Krista ne ko kuma mabiyin addinin Yahudawa ko addinin Zoroastrian, to a koda yaushe baka da 'yancin addini. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata rubutaccen bayani da ya karanta kwanan nan a wani babban ɗakin karatu a jihar California da ake cewa Reagan Presidential Library ya yi misalin gallazawa addinai da ake yi a Iran, inda ya bada misali da halin da mabiya aƙidar sufanci ke fuskanta.
Last month, a simple man, a bus driver, a father of two children, and a member of the Iranian Gobadi Sufi Dervish community was convicted and sentenced to death.
A watan da ya gabata, an kama tare da yankewa wani mutum mai saukin kai uban yara biyu, kuma mabiyin aƙidar sufaye a Iran hukuncin kisa. Hukuncin da aka yanke masa ya haddasa tambayoyi da suka yi sanadiyar tashe-tashen hankula tsakanin jami'an tsaro da mabiya ɗarikar sufanci. Akwai rahoton da ke nuni da cewa an hana lauyan mutumin ya wakilce shi bayan sauraron ƙararsa ba bisa adalci ba. Abin takaici, ranar 18 ɗin watan da ya gabata ne, ‘yan mulkin kama-karyar ƙasar Iran suka rataye Mr. Salas a gidan yari. Kafar rediyon Farda ta ba da rahoto cewa an kama mabiya aƙidar sufanci, ‘yan asalin ƙasar ta Iran da laifuffuka da suka jibanci tsaron ƙasa don kawai rawar da suka taka a zanga-zangar da aka gudanar a watan Fabrairun da ya gabata. Ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta bayyana hukuncin a matsayin saɓawa shari'a ko wulaƙanta shari'a. Hukunce-hukuncen sun haɗa da korar mutane daga ƙasar da yi wa mutane bulala da kuma zaman gidan kaso na tsawon wani lokaci. Ranar da aka buɗe taron a nan gundumar Colombia, masu ruwa da tsaki a kan harkokin addini, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya rubuta cewa gwamnatin Trump na da muradin kare 'yancin addinai tsakanin ƙasa da ƙasa a faɗin duniya, ba Iran kaɗai ba. Pompeo ya ci gaba da cewa wannan ƙalubalen na samun aiwatar da walwalar yin addini ya yi wa ƙasa ɗaya girma, don haka ya zama dole mu haɗa hannu tare da taimakon sauran ƙasashen duniya don share wannan fage na 'yancin yin addinin da ya zaɓar wa ƙasa, tare da share fagen 'yancin addini a faɗin duniya baki ɗaya. Tare da share fagen 'yancin addinai a faɗin duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutowa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
Kuma da la, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai a takaice.
Jami'ai a ƙasar Mali sun ce fiye da rumfunan zaɓe 700 ba su samu damar gudanar da zaɓe ba a zaɓen shugaban ƙasa na ranar Lahadi, saboda fargaban kai hari da tashe-tashen hankula. Maikwanta a yau Litinin sun ce an soma kirga ƙuri'un da aka kada, amma ba a kada ƙuri'a a cibiyoyin zaɓe 716 ba, wanda ke wakiltar kaso 3 cikin 100 na jimillar cibiyoyin zaɓen ƙasar, saboda tashe-tashen hankula sun sanya rufe wuraren zaɓen. 'Yan ƙasar Zimbabwe sun kada ƙuri'unsu a yau Litinin a zaɓen da yawa ke fatan zai juya akalar ƙasar daga taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin ƙima idan duniya bayan shekaru 38 na mulkin mallaka da shugaba Robert Mugabe ya yi. Lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a yau Litinin cewa ba lallai ba ne Trump ya amince ya amsa tambayoyi daga mai ba da shawara na musamman Robert Mueller akan katsalandan ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016, da kuma ko shugaban ƙasar ya hana doka ta yi aikinta wajen ƙoƙarin hana ci gaba da binciken. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi barazanar dakatar da dukkan al'amuran gwamnati idan majalisa ba ta amince da gina katanga a kan iyakar Amurka da Mexico ba.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, da kuma na yau ba baki ɗaya. Sai gobe za a ji abokan aikinmu da safe za su zo da wasu shirye-shirye na sashen Hausa da muryar Amurka. Yanzu a madadin
Hafsat Bello ɗan mai soro
da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni, da Malam Tarwale injiniyanmu na wannan dare kenan. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.